lalla abin nema samu nawa kai ne nabi Allah
Bashirun Naziri, Jesse Muya.
furta shi sakon ya kai sosai kamar soyayya rasulullah.